محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أمة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر والتعبد لنا التي بات لنا في السفر. فتنبيه لنجة العلمين من فرق كراتب سورة التاج الأشفاء ina cikin abubuwan da ake tawassuli da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga dukkan musiba da jawo dukkan alkhairi da fadala. Kuma ba wai karatu haka a masala ba, duk da masu lokaci don su yi sharhi za su ce Allah muna tawassuli da wannan aiki da za mu da wannan littafi ka yaye mana musibu ka biya mana buƙata. Na karɓi za mu karanta mu sa a zuciyarmu cewa muna tawassuli da aikin wannan bawan Allah da shi wanda aka yi aiki don shi alayhi salatu wassalam. Allah ya ba mu zaman lafiya da yalwar arziki. Allah ya ɗauke mana kowane irin bala'i da tsadar rayuwa ya kawo mana dukkan alkhairi, ya zama da wannan niyya muke karatu mun ta yi nashifa har ran da Allah ya gwada mana sauka. Da yawa bayan Allah su yi tawassuli da shi kuma sun ga biyan buƙata, Allah ya yi mana musibu ya ba mana arziki da zaman lafiya. Albarka maza Allah sallallahu alaihi wasallam kana muna son maza Allah ci. Wa bi hadisin akhar, ya zo cikin wani hadisi yace akhbarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, maza Allah da kanshi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ya gaya muna an sifatihi, ya gaya muna sifar shi bit taurati a cikin at-taura. Abun da ya zo ciki ya ce an rubuta abdi Ahmadu al-Mukhtar, bawa na annabi Ahmadu al-Mukhtar al-Ghazali. Mauliduhu bi makkata, mahaifatai makka, wa muhajaruhu bil madina, inda zai hijira shi ne madina. Hauka da kokocewa wa muhajaruhu bi haiba, saboda kiyaye amana hadisi kai da zo mutu ya maza Allah karya shi suka ce kaza ko kaza. Duk ta fata su ce au ma fi ma'anahu, in ma dai ba lafi su ke nan ba to ma'anar shi ke nan ƙila ya faɗa abin da kai da ma abin da kawo. Aka ci gaba da cewa a cikin at-taura ummatuhu alhammaduna lillahi ala kulli halin, al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne masu godiya ga Allah a kan kowane irin hali. Na akwai wadata da lafiya alhamdulillah, in ma babu ta akwai musiba da ciwo da talauci alhamdulillah. Alhaji ya kaso a cikin kasuwa da sai alhamdulillah, wato ba ci ne ke ya jiki to jiki ne alhamdulillah, ba a samu lafiya ba ke to balle an samu ciniki an samu lafiya an samu kuru ce ummatul hamadu kullum alhamdulillah. Wakala ta'ala, kuma Allah ta'ala ya ce alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya, su al-umma hal Muhammad sallallahu alaihi wasallam su da wadanda kalin banzon nan abun aikuwan mu annabin nan al-ummiyyi wanda bai shiga makarantar kowa ba, kaga ce wanda suka samu ne a cikin tabbas ko annabin min da ziyaru bil ma'ruf sauran da cikin aya annabi da malami ne ji juna ku ji juna ku littaurati wal injil wal minan idda ala rabbina kusakari. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala ya ce wa bima rahmatin min Allah, saboda rahama wanda take daga Allah ne lin talau katta musasama mabiyanka. Kala samra kandi wace zakkarahum Allah ta'ala, Allah ya tunatar da al'umma minnatahu baiwar da ya yi masu ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wace baiwa ce yake tuna masu annahu ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahiman bil mu'minina raufan layyinal janib. Ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaman mai tsananin tausayi da rahama ga mu'minai, rahufan mai tsananin jin kai da tausayi gare su layyinar jalibi ko mai tattausan jalibi maza Allah suka tsawa ba ka kosawa da zama nai da zama tare da shi ko ba zai taba bata maka rai ba ko ya abinda baka ji daɗi ba jiko cikin awa 24 ba sakan guda wanda ba kiya yake da shi ba sallallahu alaihi wasallam amma dai kowa na iya masuwa kusa gare shi har da yara jiya rana ya fito zai masallaci sai ɗan yara su ka rubuta su ka lallake shi ya rasulullahi mu ba kai mana su guda dokin babai da kaka wasu Hassan da Hussein ya rasulullahi sun ka kuci wuyuye shi shi kun bai son bata masa rai yana nan yana ya zai da su sai ga wani sahabi ya ce to Allah kada da wani abu ka ba da ka cece ni ga yaran da ka san shi yaro ka dai ce a shi ba ruwa ne ya shiga ya samu wani abu ya dogi ko kuma bayan ya bashi ya basu ya ce a Annabi Musa ya ce wa shi da samun nan ba su da ba da yara bi takwas ina an sai ka sai ni ga yaran da bai kai dar haji ko guda ba na gode suka ta yesu kuma dabbobi suke waye shi suka yi dan da taba doka yaro yayi kuka ba dabba ba taba gudun shi ba da yinin jani ta sai ta musu sawa ne ka sasa ne shi shine bima rahmatu billahi lin talau ka tausasa musu saboda zama karama ta Allah walau kana fazzan da hazabu mai mummunar dabi'a khashinan mai kaushi da kausasawa fil qawli cikin zancen shi la tafarraqu da sun waje min haulihi da dogeyen shi walakin sai dai ja'alahu Allah Allah ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samhan mai baiwa sahalan mai sauƙin ɗabi'a da sauƙin mu'amala dalkan mai sakin fuska Aisha tace ban taba ganin mutum mai daɗin raha ba da daɗin wasa ba irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barran managarci ne alkhairi gare su latifan mai tausasawa haka da kala mudhahab haka da haku ya fada ga mawlidi ana ga mun mata sun taru cacacacacaca ya rasulullahi ni miji na kaza ya rasulullahi kishiya ta kaza ai madada haka ai kaza ni ina dore yaya ce yana ta murmushi ana ba su amsa ana ba su amsa kowa ta saki jikinta sha sai sai na umar yace assalamu alaikum abba sai ridi sun kawaje sun ka cikin gida sai manzo Allah ya kalkice da dariya sai da umar ya shigo bayan asa yace ya rasulullahi Allah ya sa hakorinka dariya ko da yaushe bai baka dariya haka yace ni ga ga mutane kan mata ne na an kewo da cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac rike yakarun su kuna nuni nahi annabi kenan ku zo ku batsa ma annabi sai ku wata yace to annabi da rahama kai fada gare mu to annabi rahama ne da aka ba mu gudun zamauri ne ko bai kosa da mu sai ku kada shi ku ka dubai hikita maza Allah ya ci gare ya ci ai tun da ka musulunta shedan bai koma hada hanya da kai ba su ku ba ta shi da yare na shi da aka kusan kullu suna ta dan sun gabato ya zo nan ya zalle da nan dan sun fada baya koma dan ya zubulle tunana ana ansar ta'aziyya sai wata mace ta zo da sabon kiso sai wani mai ganin iskoki ya bushe da rayaci an ka ce mi mallauri to wallahi matacce mai kiso wallahi ga wal ajinin su godan su tsoronta kuma mai magana ya ce sarki ne da aka yi mishi wada yace in yanzu ta shiga tole wallahi sai ta hawa insha Allah ilai ku ta shiga tole kuma ta hawa sannan shiga can magana sai dawo wai sarki ne a inda yake wata kasa yace kai kana sarki ka zorar ɗaya shi biyu ta ka zo ka ci wani da tsoron mace ya mai hada ta shi sun ta samu lafiya idan haka nan shi da yare na mata sai su kama kansu a tattar a wuri da sadaka ba haka nan mutum wanzu Allah mai tabbasa sawa ne mai sauƙin mu'amala mai alkhairi da haka yace qawli ma rahmatu billahi lanta lahu ai ka tausa samu al'umma kadan kai kana rahama daga Allah wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yaqulu ar-rasulu 'alaykum shahida wa kadhalika hakana ja'alnakum muka sanya ku saboda albarka annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ka sa kun ka zama ummatar al'umma wasadan ay udul adilai lita kun da mu zama shuhada masu shaida alal nas da mutane gobe kiyama waye ku rasul shi ko maza Allah ya zama alaihi salam alaikum shahidan bai shaida ku ko ku yi shaida sauran annabawa da manzanni shi ko ya shaida ku kaga ya tafiyar wa ke da gare shi da mu al'umma sallallahu alaihi wasallam قال ابو الحسن الدابسي يتي ا wannan aya abana Allah ta'ala fadala nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa fadala ummatihi bi hadhihi al-aya a wannan aya Allah ya bayyana daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da daraja da kifi ko al-ummati wa fi qawlihi fi ayatin ukhra da kuma fadatai a wata ayat daban yace wa fi hadha li yakuna ar-rasul shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas a cikin wannan ba an yi haka an girin ma ku dan ku zama masu shaida adam manzo ya zama mai shaida akan ku me lokacin sai an kira wani ko wasu a manzo Allah da zai shaide ku shi da kansa cewa kun yi abin da ya zo da shi ku ko ku zama masu shaida ga sauran mutane annaba da manzo suratul hajj وكذلك قوله تعالى حكى cikin zance Allah ta'ala cifa kai ka idaji idamin kulli ummatin bi shahid zina bika la ra'u la shahida kaga ka gani lokacin da za mu zo da mai shaida daga kowace al'umma kai ko mu zo da kai ka shaidi al'ummar ka da kanka sai maza Allah ba shi da kuka saboda jin dadi da kuma ganin irin girman da Allah ba shi وقوله تعالى الله وقوله تعالى سنتي الله تعالى ده يتي واسدان وكذلك جعل امته واسدان اي معناه واسدان قدولا خيارا نسعوا كزمو عادلي زعما بيجا هذا وما معنى هذه الايه معنى وانا ايه وكما هديناكم هو الامه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كون كذا من شريعه دكم وَكَذَلِكَ خَصَّصْنَاكُمْ haka nan mun kebance ku da wasu darajoji da ku kadai a cikin cikin al'ummai وَفَضَّلْنَاكُمْ haka muka fifita ku da daraja fiye da kowa cikin al'ummai da ayati bi an ja'alnakum ummatan khiyaran udula shine mun sanya ku al'umma zababba adilai yana cikin ma'anar wasata ai khiyaran udula litashhadu dakku shaida lil anbiya da annabawa alaihim wassalatu wassalam shaidesu ala ummihim akan al-ummumin su ce ba iya ba su ba gan shi ba yace aya su aya Allah ai ina da shaidu wa shaidu ka al-umma annabi sallallahu alaihi wasallam dan kira mu sai mu ce Allah muna shaida cewa ya ida manzanci an sawa ku su ba dokun jiya ya samu shi Allah ya da su shaide mu ba zamanin mu ba mun riga zuwa eh to lalle to ku wace a hujja ku na shaida annabi cewa ya ida manzanci ce an kawo mu alqur'ani mun karanta dukkan su ko wani ka aiko shi kuma ya same su ya ida manzanci ya Allah dan Allah ya ce kuma adilai ne al'umma ta Allah ya ce adilai ne kin ga karfi shi da su shi ko yan mutu shi za a kira kai da manzanci ne na fi ko ya iya muku iya iya mu kina to ku ci aljanna da gora ne amin da waye shahada lakum war rasul bi sidqi maza Allah ya muku shaida gaskiya tunda ba a karba shaida sai ta mai gaskiya maza Allah ya shaida kun ba ta masu gaskiya ne ila aka ce inna Allah hakika Allah jalla jalalu idza sa'ala al-anbiya'a yatabi annabawa gobe kiyama hal ballagtum kun ida sako na zuwa ga ummomin ku ba ya kulu da ce na an kware ku ya Allah mun iya to ga wanda za su shiga wuta fata kulu kuma Musa da ummin su ce kai ma ja'ana min bashirin wala nadhir ka iya ina wagane ka mu Allah ka sani mai bishara da mai gargadi san bai zo mana ba ko ko su da shi ba mai mutakalin shi ga Allah jikar halin dan adam kila ko wani hayaki an yi da shi amma wai ma ja ana min bashir kuma sai ma zo mana ba mu san shi ba wata shahadu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai Allah malai muhammadu alaihi salam sai sheda ga annabawa ka san komi alƙali ya san mutuncinka an kawo ka gaba ne in kawai da muka sai ya ce wa a sheda ka kuma ko gaba ne an kai baka ce ranka da ai gaban ka an kace a ni alƙali in kana so ya zama sheda to da shari'a ka kai wata kotu sai ka da ba sheda to da haka Allah sai ya ce eh lalle to wa a sheda ka dan sun musanta ai kaga Allah shi ya aiko shi kuma ya san ya iya amma tun da shari'a aka yi sai a ce wa a sheda ka yace ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu zo mu shige shi to in aka shede mu sai su ce ba su yadda ba saboda ba za mu dinmu guda ba mu ce qur'ani ya gaya muna sai to ai ba mu san gaskiyar su ba da adalci ba ga Allah ya ce a al'ummata masu gaskiya ne adile ne ko kun su da dukkan shari'a wakila ya ce ma'anar aya ma'anar ayan nan innakum ku hujjatun ala kulli man khalafakum ku hujja ne akan duk wanda ya saba muku bai da gaskiya kaga ai zalla an zabe shi sallallahu alaihi wasallam kuma aka zabi al'umma ta zaka duk wanda ya saba masu to hujja ne kan cewa bai da gaskiya danga masu gaskiya ba abu guda ko kai ba na'am wa rasulun manzo Allah ku sallallahu alaihi wasallam hujjatu hujja ne alaikum gare ku ku kuma zai shide ku cewa kun bi aka musamra kan wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wa bashirul ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim manzo Allah alayhi assalam kai bushara ga mu'minai cewa suna da riga na gaskiya wurin ubangijinsu ko suna da matsayi matabbaci wurin ubangijinsu to inda magana take nan kadaba sidiki ni a matsayi ko riga ko wata ajiya wanda yake matabbaciya ta gaskiya wanda an gare mu wurin ubangiji sai mun taimu an samu wuce aljanna qala qatadatu wal hasan wa zaid ibn aslam yace kadaba sidiki din nan huwa muhammad ma'ana kanku da mu kada hankalinku ya tashi da an ce gobe kiyama kuna da annabi Muhammad wanda ke da uwa a murmu ba zai ci wasa ba ne ko da anta annabi Muhammad mu ina tashi haka ko ku tsaya ku bi shi shine kada musulmin da rufe yashfa Allahum zai ci ci su ce shafa'ati ce to na na aje shi ga masu kaba'ira to kai da baka da kaba'ira ai kai ce to ma za ka yi ba sai a ce ce ka ba wa anil hasadi muhammadin aidan an karbo daga imam hasan yace a lahum qadama sidqin da rabbihim ai hiya musibatuhum bi nabiyyi musibatar da su da an kai da rasuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kaga abinda zai kai sayyidina umar hayyara sa hankali ai musibar nan ta baci ya kai sayyidina ali ibn abi talib da yace an ce manzo Allah rasu ai huwa da waye zai ko ka rika shi bai tsayuwa ciko zaki ne na Allah ko sai da na Usman in ka ja shi bi ka in kai yanan yanda in ka zanna babu hankalin tare da shi kaga balle mu da baya to Allah ya ce ai ba da banza ba ai wata ajiya ce yace hayati khairul lakum wa mamati khakkudam rasuwar shi ya bakku ba musiba ce ba alkhairi ne gare ku shine kada musiba ya musibatu rabbil nabiyyi musibatar da su da an kai da rasuwa annabi su ya basu sallallahu alaihi wasallam wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu haba to ai babu dangantaka da wannan ma'ana da abun da ke nan wasu ba na cewa kila ma wurin rubutu ne daga wurin fadilatuhum sai an ka sa musibatuhum tunda ai ba shi al-qadi ba shi ya rubuta ba ko da nan ka rubuta ko ka typewriter balle ko wani ya rubuta ya ba wani ya rubuta da kila nan wani ya rubuta musibatu bin nabiyyi sai aka ba shi amma shi ga wasu fadilatu bin nabiyyi Allah ya ba su tsananin daraja ba dan koyi ba saboda albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba ne suna shiga mutane da dima shi Abu Sa'id al-Khudri yace a kadamu sidikin ya shifa'atu nabiyhi shine ceton annabin su Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa shafi'u sidikin inda rabbihim walladheena ubashir alladheena amanu anna lahum shafi'a sidikin inda rabbihim yace shi haka yaddoka yake ille dai wanda yazo shi wancan wurin ya canza shi wannan sharhi kuma shine kuna da bai ceto na gaskiya abun karban bai ceto ne wurin Allah ubangijin ku ba ka sai ce inda rabbihim lahum rabbihim saboda cewa kayan su ne Allah su ne wa qala sa'idun abdullahi tustani yace hiya sabiqatu rahmatin kadama su dukin dai yake kadama din amma ma'anar kadama nan sabiqatu rahmatin aw da'aha fi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuna da wani abu na riga wanda ya riga ku an ajiye muku shi na rahama wanda Allah ya ajiye muku yana jira ku to ba tsoro aka ji ba ko to ai ko rahama a ce a ku ta kajira ya take ce fi muhammadin cikin samu annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam a Allah zai yi al'umman masoyi dai kuma ya ce ba zai bakanta mashi rai ba kuma ya ce ba a zama lahiya lahira sai ya ce da saboda karbin wata ba wanda haka ya kuma za su yi tsoron samun wata azaba gobe kiya wa kala Muhammad ibn Ali al-Tirmidhi shi ne mai littafin hadisi yace huwa imamu sadiqina maza Allah shi ne jagora shugaba limar dukkan masu gaskiya wasiddiqai da siddiqai ash-shafi'u shi ne mai ceton al'umma ta yi da wanda ba ba su ba kamar wurin ceto a ta yi sai kaga kowa da kowa ne ya shiga cikin wannan rahama shi ne ash-shafi'u mai neman ceto al-mudha'u wanda aka bi santo da washfa tushfa wasa'ilu shi ne mai roƙon duk abin da yake son ya roƙa ga Allah al-mujabu wanda aka ansa ga abin da ya roƙa wane ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akawa al-husulan alhamdulillah Allah salatu alaihi